الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali a cikin jama'a. Da fata Allah ba mu ladan da ke ciki. A yau muna safiyar Asabar 15 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1446, wanda ya daidai da 15 ga watan uku na shekara 2025 miladiya. Har yanzu muna cikin bayanin ladabban karɓar addu'a. Ramadan wata ne na karɓar addu'a. Akwai ladabba na karɓar addu'a, domin addu'a ta samu gamsuwa, ta samu karɓuwa. Mun tsaya a ladabi na uku jiya, shi ne muka ce yana daga cikin ladabi na uku. Adabi shi ne mutum in zai yi addu'a ya fuskanci alƙibla kuma ya daga hannuwansa. Kenan, yau za mu tashi a cikin adab na hudu, shi ne khafdus sauti baina mukhafatin wal jahar. Ma'ana na hudu shi ne mutum ya sassauta muryarsa a ƙasa-ƙasa tsakanin bayyanawa da asirtawa. Kada mutum ya ɗaga murya sama, a ma'ana mutum ya bi yi asali. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin Al-Qur'ani, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika sabila. Allah subhanahu wa ta'ala yana fara cewa la tajhar bi salatika, kada ka daga buƙatarka addu'arka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda wasu ka ce, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ubangijinmu a nesa yake mu ƙwala masa kira, ko a kusa yake mu gana da shi. Saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani, idan bayina sun tambaye ka game da ni, to ka faɗa musu ina kusa da su. Saboda haka wata aya ma ce, wa nahnu aqrabu ilayhi min habli wari, ma'ana mun fi ka kusa fiye da ijiyarka ta wuya, wanda take rike wuyanka ko take rike da rayuwarka gabaki daya. Saboda haka a duk lokacin da bayina suka kira ni, suka tambaye ka game da ni, to ka faɗa musu ina kusa, kuma ina karɓa kiran mai kira a duk lokacin da ya kira ni, a duk da halin da kake ciki a duk wani kowane yanayi da safa da yamma da dare da duk kowane lokaci Allah yana karba kirar yana karba addu'ar bayinsa to sabar haka sai Allah ce wala tajhar bi salatika idan ka tashi addu'a to kada ka uga ka bayyana ce Allah kaza nake so Allah ba ni kaza wala tukhafit biha kuma sa'annan kada rike ta a ciki baka furta ba a ana so mi bakin ka ya dinga motsawa wabtaji baina zalika sabila ma'ana ya kasance tsakatsakiya ma'ana khairul umur awsaduha Aisha Allah kara mata yarda shi na ce wala tajhar bi salatika fasara mata wala tajhar bi du'aika ma'ana kada baka bayyana roƙonka ga Allah subhanahu wataala ko addu'a ka ga ubangiji Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yace ya ayyuhan nas innal ladzi tad'una laysa bi asmi wala ghaibi ci ya ku mutane ku sani wanda kuke kira in ba kurma bane ba kuma ba bebe bane ba wala ghaibi kuma ba wanda baya nan ne ba a yana kusa da kai saboda haka ba wanda baya nan ne ba ban sana ka kuga masa ihu a yana kusa da kai kai kiransa kira na ladabi ma'ana kai abun a nutse ba yanda mutun zai ta kamar mutun ya sha kwaya ba ya ta abu da sauransu ba ladabi na biyar shine al-khamis Allah ya takallafu sajar fi du'a ay ud'u bi lisani zill wa tadarru wal iftikar la bi lisani fasad wal intilab ma'ana kadda mutun ya zo wajen addu'a ya kallafa ma kansa wani tsari na saja ma'ana wani tsari na balaga ce sai ya kirkiro wani abu kaga addu'ar ma yana mata wani kekkele wani kakale da kekkele da sauransu ba a abinda ake so da mutun wajen addu'a mutun ya kankan da kansa ga ubangijinsa ma'ana tadarru ka kaskantar da kai wal hudu ma'ana shine ka sanya tsoron Allah da nutsuwa ka duna kai bawa ne mabukaci kaskantacce a gaban mahaliccinsa a ba ka zo da wani jiji da kai ba ko da dagawa ko kana roƙon Allah da bisa ga wani jiji kana ma'ana kana da wani jiji da kanka a ka kaskantar da kanka ka nuna mabukaci ne kaskantacce bawa ne wanda yake kaskantacce wanda ya kaskanta kansa ga ubangijinsa mahalicci a ba mutum ya zo ya nuna ba shi ma wani ne ko gwani ne ya iya larabci ko ya iya kakale da sauransu ba a ma'ana ana so mutum at-tadarru al-khudu ma'ana mutum ya yi a cikin nutsuwa kwanciyar hankali ka nuna hakika mabukaci ne ma'ana mutum ya nuna shi mabukaci ne ga ubangijinsa asadis na shidda at-tadarru wal khushu'u war ragabatu war rahaba ana so idan mutum zai yi ma'ana ya kasance at-tadarru akwai tadarrui kankan da kai ga Allah wal khushu akwai kuma tsoron Allah war ragaba akwai nuna kwadayinka ga Allah subhanahu wataala war rahaba kuma ka nuna Allah subhanahu wataala yana da kwarjini akan ka domin Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin alqur'ani ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roƙi ubangijinku tadarruan kuna ga masu kankan da kai ga Allah wa khufiya kuma ku yi abin asannu kenan daga murya tana nuna a babu kankan da kai ga Allah subhanahu wataala a ka bi abin a hannu asannu a wata ayar Allah ce innahum kanu sari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba Allah subhanahu wataala ya sabbata bayin Allah na kwarai mumune maza da mata ta suna gaugawa komawa ga ubangiji suna gaugawar roƙon ubangijinsu fil khairat cikin al'amura na alheri duniya da lahira wa yad'una na ragaban wa rahaba Allah ya ce ko bayin mu na kwarai idan za su yi kiran mu suna kiran mu ragaban ma'ana bisa ga kwadayin cewa insha Allah Allah zai ba su saboda ni hakika sun koma ga Allah sun watsar da abinda Allah baya so sun kasance masu tadarrui wa rahaban kuma suna nuna kwarjinin su ga ubangijin su ma'ana ubangijin yana da kwarjini a gare su saboda haka kinan ragaban wa rahaba bisa ga tsoron Allah da kwarjini to saboda haka ana son wannan yanayi yana da cikin ladabba na shidda kenan idan mutun zai yi addu'a to ya kasance a cikin wannan ma'ana kana fata kana kauna a lokaci guda asabi na bakwai an yajtuma fi du'a wa yuqinil ijaba wa yusaddiqu raja'ahu fi na bakwai ana so kuma idan mutun zai yi addu'a yayi ta kai tsaye kada mutun ya dinga yayi ta ma'ana mi kamar yana bara yana karuwa a ma'ana kai ta kai tsaye ga ubangijinka ka roki ubangijinka kai tsaye ba tare da kama bin hanyar wanda ba kama wannan da sauransu ba wa yuqinu bil ijaba kuma ka sami yaqinin cewa ubangiji zai karba maka saboda ubangiji shi yace a roke shi kuma zai karba maka matukar ka cika ka'idoji da sharuda na karbawa suma sharudan rishin karbawa suna nan idan ya kasance mutun yana cin haram saboda haka kuma cikin da ya tofu da haram to wadannan yana da cin abubuwan da Allah subhanahu wataala bai karba addu'ar bawa idan mutun yana cin haram wa yusaddiqu raja'ahu fi so saboda haka kuma bawa ya gaskanta fatarsa kamnarsa ga Allah subhanahu wataala cewa Allah zai karba masa dalili kuma hadisi Abu Huraira Allah kara masa yarda da hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce udullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuma kuna masu yaqinin cewa Allah zai karba muku wa alamu anna Allah la yastajibu du'a qalbun ghafilin lahi ma'ana ku sani cewa Allah subhanahu wataala baya karbar addu'ar bawa wanda yana addu'ar amma hankalin a wani guri ko zuciyar a wani guri ko tunani a wani gari a wani guri shine kalbin ghafilin lahi zuciyar da take rabkananna shagalalle kana roƙon Allah ka daga hannunka nan kana roƙon Allah ba kaza amma kuma mi tunanin yana wani guri hankalin yana wani guri to kaga na ko mutun kama wannan renin a sai ya ce kai wani shashashan mutum ne da sauransu to barakana mahallicinka a ana so idan lokacin da kake roƙon ubangiji ya kasance dukkan hankalinka da nutsuwarka ga baki ɗaya a gare shi kai ya kasance kawai baki yana motsa amma hankalin a wani tunani kamar yadda mutum yana sallah tunanin a wani guri a ma'ana to duk wanda ya kasance yana addu'a amma kuma tunanin a wani guri hankalin da zuciyar ga baki da a wani guri babu bai tare da ubangiji to Allah bai karba wannan addu'a in shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya fada cewa alamu anna Allah la yastajibu du'a qalbu ghafilin lahi ma'ana zuciyar da ke rabkananniya gafalalliya Allah subhanahu wataala bai karbar addu'ar ta saboda haka ana so ka tattaro ga baki daya nutsuwarka ka dawo da ita ga ubangiji a wani hadisi Abu Huraira Allah kara masa yadda yace iza da'a ahadukum fala yaqul allahumma ighfir li in shi'ta wal ya'zam al mas'ala wal ya'zam al ragaba fa inna allaha la ya'zamu alayhi shay'an a'dahu a wani hadisi Abu Huraira Allah kara masa yadda yace manzo Allah yace iza da'a ahadukum idan ɗayan ku zai yi addu'a fala yaqul kada mutum yace allahumma ighfir li in shi'ta Allah ka gafarta mu in ka ga dama in ka so in ka yarda a wannan nau'i ne na rishin ladabi wal ya'zam li mas'ala saboda haka idan mutun ya tashi zai roki Allah subhanahu wataala to kai da gaske ka nuna da gaskarki ka zo a gare shi ba mai maka sai shi ba mai baka sai shi wal yu'azzim ragaba ka girmama kudayinka ka nuna kudayinka ga ubangiji fa inna Allah la ya'zumu alayhi shay'un a'dahu, saboda haka Allah ba a tilasta masa abu a ce dole ya bada ko tilasta. Amma idan ka koma ga Allah ka nutsu kai da gaske, ka nuna haƙiƙa kai bawa ne mabukaci kaskantacce, ka kaskantacce ga Allah subhanahu wataala, kuma ka nisanci dukkan abubuwan da Allah subhanahu wataala ce a nisanta, haka kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam karantar, to Allah subhanahu wataala zai biya ma bawa. An samu da Sufyan bin Unayya, Allah ƙara masa yarda, yake cewa la yamna'anna ahadukum min du'a'in ma ya'lamu min nafsihi fa inna Allah azza wa jalla ajaba du'a'u sharri khalq iblis la'natullahi alayhi, qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun qala fa innaka min al-munzirin. Sufyan bin Unayya uyaina, Allah ƙara masa yarda, yace la yamna'anna ahadukum min ad-du'a', kada ɗayan ku ya ƙi roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, cewa kawai shi ya san Allah ba zai biya masa bukata ba, Allah ba zai karɓi abinshi ba, kaza kaza da sauransu. Ma ya'lamu min nafsihi, saboda abin da ya san kansa yana yi na saban Allah da sauransu. To kada wannan ya hana mutum ya ce to bari ba zai roƙi Allah ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku ɗebe tsammani, la taqnatu min rahmatillah, kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Ubangiji. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, matukar ka tuba ka yi nadama ka watsar da waɗannan ayyuka, to ko mun girman laifinka Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe mishi. Abinda ake bukata a gare ka taubatan nasuha, wa tuba na gaskiya, tuba na ƙwarai, tuban da babu dawowa baya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha, ya ku waɗanda ku ba da gaskiya da Allah da manzo, ku tuba zuwa ga Allah, tuba na gaskiya. Saboda haka fa inna Allah azza wa jalla ajaba du'a'u sharri khalqi iblis la'anatullah, ma'ana domin Allah subhanahu wa ta'ala ya karbar addu'ar la'ananne tsinanne daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala shine iblis. Iblis ma ya daga hannu ya roƙi Allah, kuma Allah ya karɓa masa. Kenan saboda haka kada ka ɗebe tsammani daga rahamar Ubangiji, matukar ka ni da dama ka tuba zuwa ga Allah, duk laifukanka Allah na iya yafe maka kuma ya biya maka bukatarka, matukar da gaske kake. Kenan abin da ake bukata mutum ya kasance yana da confidence, ma'ana mutum ya yi imani na gaskiya. Domin qala rabbi, shaidan ce ya ma Ubangiji, fa anzurni ila yawmi ba'su, ya Allah ina so ka jirkinta mu har zuwa ran tashin kiyama, kada ka karbi raina, ka bari ya kasance ni ne kusan na karshe da za a karbi ransa har zuwa ran tashin kiyama. Qala fa innaka min al-muzani, Allah ce ka an jirkinta maka. Anan take kuma ya ce wa Allah subhanahu wataala, to ni kuma zan bi ta hanyar ba dai sanadiyarsu ne ba, zan na buru aljanna, to saboda haka zan fita dama ta hagu mu ta sama ta ƙasa ta sauransu, sai na ma'ana mi sai na lalata su, wannan wutar su mun tafi tare da su. Illa ibaraka minhum mukhlasin, Allah ce hede ko bayinka na ƙware wanda da gaske suke, ba da wasa ba, da gaske sun sa Allah a gaba, da gaske sun yi imani da Allah. Amma duk wanda suna nan suna kaza kaza ta ana bara ana karuwa, to zaddin zangama da su duk mu tafi wutar da tare. To Allah subhanahu wataala, to kaga duk wannan abu da yayi Allah bai ce mishi ba to bari an jaye maka alƙawarin ba za a, sai Allah ya kyale shi cika mishi alƙawari. Kenan kaga al-shaytan ma Allah ya cika masa alƙawari barantana, kuma kai mumini idan ka tuwa ka gyara ka koma ga Allah subhanahu wataala. Na takwas, an yulihha fi du'a wa yu'zimu al-mas'ala wa yukarriru du'a salasan, ana so idan mutum zai yi addu'a ya zama mai naci, mai kwawa, ana son naci mutum ya dinga naci wa ubangijinsa, mutum ya dinga ma ubangiji kwawa, kai ta maimaitawa, wa yu'zimu al-mas'ala, ka nuna muhimmancin wannan bukata taka, sana wai karin du'a salasa, ana so ala aqalla mutum ya maimaita ta so uku wuti, ma'ana ya roki Allah subhanahu wataala ala aqalla so uku. Abdullah ibn Mas'ud Allah kara masa yadda yace kana alayhi salatu wassalam idza da'a thalathan wa idza sa'alat thalathan, yace annabi idan zai roko so uku yake roka, haka kuma idan zai nemi tsari to haka su ma so uku yake, in roko zai yi, in addu'a zai yi, duk abin da zai sai yayi so uku. Saboda haka kenan yana da kyau duk abin da zaka yi ka dace ka maimaita ka maimaita. A hadisin Aisha Allah kara mata da take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza tamanna ahadu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tamanna ahadukum falyakusir wa inna ma yas'alu rabbahu. Ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza Aisha uwar mu'mini Allah kara mata da tace manzo Allah yace idan mutum yana gurin wani abu abun Allah yana fatan wani abu to ya yawaita, kada yi kadan kuma kada yi roki kadan, kada kai kadan kuma kada ka roki kadan. Fa inna ma yas'alu rabba, domin ubangiji kake roka ba wani dan adam ba, ba dan adam bane ba da zaka ce kai to wannan yayi yawa ma karshen ta ma yace to ya fasa ko ya kibaka ko ce yayi yawa, a'a shi ubangiji babu wani abu da yake yawa a gare ka, in ka ce cikin sama da kasa kake so ya baka zai baka, kai dai kawai abin da ake bukata a gare ka ka nemi kamar da Allah ke falyasta shi buli wali uminu bi, ku nemi karbawa ta ku yi imani da ni, ma'ana mi kai abinda Allah hanyoyin da Allah subhanahu wataala zai karba maka ka bi waɗannan hanyoyi, in dai kai to Allah subhanahu wataala bai ce kai ka roka da yawa, a'a. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawa ka yawaita, sa'annan kuma ka dage kai tai. A wata ruwa ta Aisha Allah kara mata da ta kike idza sa'ala ahadukum falyakusir fa inna ma yas'alu rabba, Aisha ma Allah kara mata ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai yi roko to yi roko kuma sa'annan ya yawaita. Na tara shine an yaftaha du'a bi zikrillahi wa sana'u alaihi wa an yahtimahu bis salati ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, idan mutum zai yi addu'a to kuma ya fara wannan addu'a tashi da ambaton Allah subhanahu wataala da yabo a gare shi, yabo ga Allah subhanahu wataala, godiya ga Allah da yabo ga Allah subhanahu wataala. Kada mutum kawai da ya kazo addu'a da rikitama mutum ya tawa Allahumma kaza Allah bani kaza ko rabbana kaza, a ala alaƙalli mutum ya fara as-sana'u ala Allah, yabo ga Allah subhanahu, godiya ga Allah, yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, ka ko ita ma fatiha da aka sata sai da aka fara yabo ga Allah tuka kuma aka zo da bukatoci, to haka ake so kullun bawa ka fa hamdala ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa an yahtimahu bi salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma idan ka gama to ka cike wannan addu'a taka da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata daga Anas Allah kara masa yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu du'a'un mahjubun hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, duk addu'ar da aka yi in ba yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba to sai za a rike ta, sai mutun yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to za ta fice, ma'ana ga addu'ar kai to abu da ake jiran ka sai kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai a farko ko a ƙarshe, ko kuma kai a farko kai a ƙarshe, haka ake so ka fara godiya ga Allah subhanahu wataala, yabo ga Allah subhanahu wataala, kuma ka cike da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kaga anan ko a duniya ma zaka roke mutun sai kai bambadan naci, ai to saboda haka to kuma ubangijin naka ne ba zaka ma bambadan ci ba, kenan. Saboda haka ana so wannan shine godiya ga Allah, ka gode wa Allah subhanahu wataala, ka yi yabo ga Allah subhanahu wataala, ka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka kuma idan ka kare ka cika da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Abu Sulaiman Darimi rahimahullah ya ce man arada an yas'al Allah hajatan falyabda bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam suma yas'aluhu hajatahu suma yakhtum bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah azza wa jalla yaqbalu salataini wa huwa akram min an yad'u ma bainahuma. Allah kara musu da ke ta duk wanda zai roki Allah subhanahu wata'ala wata bukata to ya fara da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama kai godiya ga Allah kai yabo ga Allah kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma sai ka fada wa Allah bukatarka to Allah damuwa kaza Allah matsala kaza Allah arziki kaza Allah kaza duk ka fada wa Allah damuwarka bayan kuma ka gama sa'annan kuma sai ka cike da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce fa inna Allah azza wa jalla yaqbalu salati domin Allah mai girma da duka yana karbar wannan salati wa huwa akram min anda an yada umma bainahuma har kuma yashi yafi daraja a ce mutum a yayi da salati ya fara da ibon Allah ya salati ga annabi ka fada wa Allah bukata kuma ka rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam na goma na karshe shine wa huwa adabul badin wa huwa asalu fil ijaba at-tauba wa raddul mazalim wal ikbal ala Allah azza wa jalla wa zalika huwa sababul kalim fil ijaba ma'ana na goma shine ladabi wanda yake kuma na ciki wanne ne shine asali wajen karbawa wani ladabi ne shine at-tauba kafin mutun ya roki Allah to ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in wasu laifuka kake yi to kai tuba kuma malam mai wani ahadari yana faɗa wa shuruɗu taubati annadamu ala ma fata sa'annan kuma mutun ya mai da abin da in na zalunci kai ayyuka na zalunci ka zalunci wannan to he ka mai da musu haƙoƙin bayin Allah da haƙoƙin da kace na zalunci to ka mai musu ka mayar da shi na yafiya ka je ka nemi yafiya a yafe maka na mayarwa ka mayar wal iqbal ala Allah azza wa jalla sa'annan kuma ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu gashi ka zama bawa salihi nagari ina za ka masallaci ina ka fito dakin Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan fa zalika huwa sababul qaribul ijaba wannan yana cikin sababa na kusa a wajen karbawa bawa addu'a sa bawa bukatoci qala malik ibn dinar innakum tastabdi'una al-madara wa ana astabdi'u al-hijara ay nuzul al-hijara ma'ana malik ibn dinar yace ku kuna ganin jinkirin ruwan sama wa ana astabdi'u ni kuma ina ganin jinkirin Allah subhanahu wa ta'ala bai mana ruwan duwatsu ba saboda ni saban Allah subhanahu wa ta'ala da yake masa to saboda haka a tuba zuwa ga Allah a gyara al'amura insha Allah sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ma bawa to waɗannan su ne na dubba guda goma da ya kamata ni duk lokacin da zamu yi addu'o'i sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana da fata abin kanta daidai Allah ta rahama cikin ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatotun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta da nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh